أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جمعة شاء أكو دواتا ربيع الأول شكرا تدور دليه لدى أربعين دبوكو هجرية وانده داتي دبيار دواتا تقوى شكرا تدور بيدي شران دبيار ميلادية zan mu ci gaba da karatu a cikin littafin mai tarin albarka yau zan mu saba ma tsarin da muka saba zan mu hala da risala saboda alamun hadarin nan sai muna yi ana leka ita ce mai minti 30 in mu aka yi ta ne a duba a gani in aka fara wani mai dan tsawo a yi saka tsami zan mu hala da risala mu gani mun kare ta insha Allah inda dama kuma hadarin ya hana ko ita muka samu to fa lillahi alhamdu ba ai bazawar banza zan mu ci gaba da karatun littafin mu mai tarin albarka ita ce cikin fiqhun malikiyya risala ta al-imam ibnu abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na 24 na 24 zan mu tafi cikin sabon babi kitabul babun fil biyu wa ma shakala al biyu al-imam yace baban da ke bayani cikin cinikayya wa ma shakala biyu da ma abin da ke kama da cinikayya abin da ya shahi haya da wani kwadago da sauransu dukkan su gabaki ɗaya sun shigo kalkashin wa ma shakala biyu abin da ke kama da ciniki ne malam yace wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba Allah ya halitta ciniki kuma ya haramta riba ya buɗa mana baban da nasin aya iktibasi daga ayar Qur'ani yace wa kana riba al-jahiliyyati fi diyuni rubata jahiliya ta kasance a cikin bashi ne suke yin ta jahiliya su sun kasance suna yin rubas a cikin bashi imma an yaqdihu imma mutun ya biya bashin nan wa imma an yurba lahu fihi imma ayi mishi kari a cikin bashin shi tace wannan mafi hatsarin ruba ko mafi munin ruba wanda jahiliya ita ce suke yi ya zamana ka amshi bashi zuwa sati guda in satin yayi in ma ka maido wannan jika gudan misali ko kuma a ƙara maka sati ka ba da jika da 20 ko jika da 50 yace wa minar riba fi ghairin nasi'a na daga cikin riba ba cikin jinkiri ba bai'ul fiddati bil fiddati cinikin azurha da azurha yadan biyadin hannu da hannu mutafadilan kuma da ƙari ya zamana hannu da hannu ne za a yi ba tare da jinkiri ba kuma ya zamana azurha da azurha ne kuma a samu ƙari kama kenan a ce sefa da sefa ko naira da naira ku yi da mutum kuma ya zamana ka bashi ka mishi kari a kai ka bashi jika ya baka jika da 10 ko da 20 yana daga cikin riba matukar nau'in kudin ɗaya ne ba a kari wannan yana daga cikin abin da zai kasance mafi hatsari masala a ce wani yana da jika guda sabuwa ya je neman canji misali wani ya ce zai bashi canji amma ya ce hede in zan baka jika da 10 ko jika da 20 saboda sabon takarda wannan nau'i ne na ruba mafi muni wa kazalika zahabu bi zahabi hakanan azur zinari da zinari shi ma bai halitta ba sai yace wala yuzu fidatun bi fidatun bai halitta ba azruha da azruha wala zahabun bi zahabin ko zinari da zinari illa misalan misal sai kama da kama yadan bi yadin kuma hannu da hannu kenan shi abinda ake ce ma canji kenan dole in zaka ba ma mutum ya zamana babu kari ko daya matukar nau'in kudin ɗaya ne sefa da sefa ce naira da naira ce to babu zancan kari akan abin da zaka bashi ya baka jika guda ta takarda ka bashi ta kanana kuma da sharadin shi ma hannu da hannu babu zancan ko rike ne wannan in shiga gida in huto ya an shiga cikin haramci matukar canji ne to hannu da hannu kana beka mishi ya beka maka me yasa musulunci di ya kare duk wata hanya da za a shiga cikin matsala cikin cinikayya cikin saye da sayarwa canji masalan na cewa na canjin jika 10 nake so yace to yau ina da ita akwai ba cikin gida nake da canjin jika 10 2 barin amsa in shiga in huto maka da ita ya zama harama ya rike jika shi 10 ka shiga ka huto ku yi hannu da hannu matukar ya saba wannan ya zama haramun shi kaida canji kenan yace wa ta'amu min al-hububi abinci daga cikin kwaya wal qidniyati da maungura kasa wa shibha da makamantansu mimma yudkharu da abinda ake wal qidniya kai masu bawa duk wani abinci mai kwabso wa shibha da makamantansu mimma yudkharu wanda ake ajewa min qutin na abinci au idamin ko miya la yujul jinsu minhu bi jinsihi bi halitta ba jinsi da jinsin shi illa misalan bi misalin sai kwatankwaci da kwatankwaci yadan bi yadin hannu da hannu hatsi ne misali zan baka naga nau'in hatsinka ina son shi zan baka tiya guda ka bani tiya guda ko mun yadda hishi kirki ba zancen in ƙara maka wani abu ko a ce shibra ce hatsin wannan kuma babban hatsi ne in baka tiya da rabi kai ka bani tiya a nau'in su ɗaya ne kawai in kana so ka sauya ka san naka ya hikima sai dai ka sai da naka ka sai wancan kamar yadda aka yi a Dabino da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma wannan sahabin raddi cewa tsantsar ruba kenan da yayi irin wannan nau'in Dabino ne yace mishi muna sai da wannan mu ba da tiya ɗaya ta mai kyan wannan a ba mu tiya bi ta wancan Dabinon na kankamu Annabi me yace mishi cewa wannan ita ce tsantsar ruba in kana so ka sai da naka da kudin shi kuma ka zo ka sai wancan haka nan ko dawa ko miya duk wani abin da ya kasance ana ajiyewa to bai yayi ba ka ba da nau'in shi kuma a ƙara maka akan shi kuyi sauye kuma a maka ƙari dole sai ya zama na daidai da daidai kuma hannu da hannu ba abin nan jinkiri yace wala yuzu fihi ta'khirun ba za a yi jinkiri ba ko kadan a ciki babu zancen jinkiri ka bashi ne ya baka ina da hatsi na ko dawa ta nau'i kaza masalan zan mi sauye da kai kaga nau'in ta kana so to ba zancen in amshi taka bane in ta hijira da kuma in ba yaro aiko maka a dole su ciniki ne sauya zan mu kira shi amma ciniki ne hannu da hannu ka zo da taka gatawa in baka hannu da hannu kuma idan muka kiyaye wannan shine zai kasance cikin cinikayya da harka ta dukiya babu wata matsala da zata shiga tana yuwa ya amshi takan da sunan yaje yana zuwa tashi an dake ta amma ba an cinye ta ko ta zube ko akuya ta cinye kaga kuma shi ya bannata taka kuma ya abinka ya zama bashi dukiyarka ta zama bashi wanda kai ba wannan kuka yi ba yace wala juzu ta'amin bi ta'amin ila ajalin bi halitta ba sai da abinci zuwa ga ajali dole sai hannu da hannu kana min jinsihi aw min khilafihi duk ɗaya ne daga jinsin shi ne ko sabanin jinsin shi ka ba da dawa a baka hatsi to dole sai hannu da hannu ba zancen in baka ita yanzu ni kuma sai sati in baka hatsin dole sai hannu da hannu wannan zancen cinikayya ake in kuma bashi ne daban wannan ba wai an hana ba cewa kamar masalan ina da hatsi yanzu in ce ba na tiya biyu zuwa sati kannan nawa ya zo in baka wannan bashi ne ba shi ake zance ba ana zancen ciniki ne kuke sauye ne za ku yi ka bashi na kai bashi na ka amshi na shi yace min ma yudakharu abinda ake ajiyewa aula yudakharu ko wanda ba ajiyewa yace wala ba asabil fawakihi ba lahi da kayan marmari wal buqul da mabungura kasa wa ma la yudkharu da duk abinda ba a ajiye shi mutafadilan ayi tafaduli ayi fifiko wannan abinda ya gabata wancan kayan abinci ake magana da wanda ake iya ajiyewa amma kayan marmari su wani mangoro su wata ayaba su wata banan da sauransu duka wannan su ba lahi ka ba da daya a baka goma ma ka ba da daya a baka da nawa ma yadda ake so wannan su kayan marmari ne ba kayan abinci ba lahi ayi fifiko tsakanin su wal buqul da wasu mabungura kasa ko doya ce kaga nau'in wannan doya da wacce ka bashi guda ya baka biyu saboda ita wannan ta hi kwari ko ka hi san nau'in ta wannan ba lahi bane ko wata gyada dukkan su wannan ma'abuta kasa ne masu yin diya a kasa wa ma la yudkharu da duk abinda ba a ajiyewa duk wani abinda ba a ajiyewa su tumatun da makamantan su mutafadilan ba lahi su an yi tafadulu in an yi kari da fifiko tsakanin su wajen sauyawa wa in kana min jinsin wahidin koda ya kasance jinsi ɗaya ne kamar yadda muka yi misali yadan bi yadin hannu da hannu amma shi ma ayi hannu da hannu wala yuzu tafadul fi jinsil wahid yace bai halitta ba ayi ƙari cikin jinsi guda fi ma yudkharu min alfawaki cikin abinda ake ajiyewa na kayan marmari wa sa'irul idama da sauran kayan miya wa ta'amu da abinci wa sharabu da ruwa dukkan su wa'annan bai kamata ayi jins ayi tafadul bai halitta ayi ƙari ba yace alyabisa wanda suke bushewa da sharadi nan gune yace alyabisa ba wancan ba can an ce wala ba'sa bil fawakihi wal buqul wannan daban wanda nan da na ake amfani da su amma nan wanda yake mimma yudkharu ne min al fawakihi alyabisa wanda ana ajiyewa daga kayan marmari masu bushewa wa sa'irul idam da sauran kayan miya wa ta'am da abinci wa sharabu da abin sha illa al ma'u hada hu sai ruwa shi kadai shi babu lahi ayi tafaduli ka ba da budo guda na ruwan tabki a baka na famfo guda wannan rabin budo yace wa maqalafa ajnasuhu min zalika da abinda jinsin shi ya saba daga cikin wannan babu lahi ayi tafaduli in jinsin shi ya saba an baka dawa tiya guda ka bani hatsi tiya biyu ko kuma akasin haka wannan yadda kima shi ta bada babu laifi tunda jinsin shi ya saba matukar jinsin ba dai bane to ya halitta ayi kari ayi fifiko tsakanin su yace wa maktalaf wa min sa'irul hububi da sauran kwaya wa thimar da ayyan itatuwa wa da'ami da abinci fala ba asabi tafadul fi dukkan su wannan babu laifi ayi kari a tsakanin su yadda biyadin hannu da hannu in dai jinsi ya saba wala yajuzu tafadul fi jinsil wahidi yace bai halitta ba ayi tafaduli ayi kari cikin jinsi guda illa fil qudri sai cikin kayan danye wal fawakihi da kayan marmari wal qamhi da alkama wa sha'ir da sha'ir dukkan su wannan ya halitta ayi kari wa sulti da sulti yace ka jinsin wahidin dukkan su kamar jinsi ɗaya ne fi ma ya hillu cikin abin da yake halitta wai harumu da abin da ya haramta dukkan su kamar jinsi ɗaya ne yace wa zabibu kulluhu sinfun zabibi dukkan shi nau'i guda ne in an ce ga wani nau'i na zabib ga wani nau'i na zabib kawai jinsi ɗaya ne ba a kari tsakanin su wa tamr kulluhu sinfun haka da bino dukkan su nau'i ɗaya ne wal qidniyatu asnafun amma masu kwabso nau'i nau'i kala kala ne fil biyu wajen ciniki wa khalafa fiha qawlu malikin maganganun al-imam malik sun yi sabani a cikin su walam ikhtalif qawluhu fi zakati annaha sinfun wahidun amma maganganun malik cikin zakka ba su yi sabani ba kan masu kwabso cewa nau'i guda ne walhum zawatil arba'i min al-an'am walwahash sinfun yace nama na dabbobin ni'ima masu kafahuwa guda hudu walwahash da namun daji sinfun nau'i ɗaya ne dukkan su namomin wanda suka kasance masu kafa hudu da akuya da barewa da alfadari dukkan su gaba ɗaya naman su kamar jinsi ɗaya ne ba za a yi tafaduli ba matukar masu kafa hudu ne da na gida da na daji walhum dair kulluhu sinfun nama na tsuntsaye dukkan shi nau'i guda ne shi ma ba za a yi tafaduli ba da na kaza da na tattabara da na agwagwa da sauran su duka babu wanda za a yi kari ba ka ba da nama agwagwa kilo guda ba masala a baka na tantabara kilo biyu ko da kilo ɗaya da wani kari ya zama na riba ce dan saboda dukkan naman tsuntsaye matsayin jinsi ɗaya ake daukan shi walhum dawabul ma'i kulluha sinfun haka nan nama na dabbobin ruwa dukkan su nau'i ɗaya ne dukkan shi da kihi da guza da duk wasu abubuwan da suke kalkashe suke rayuwa cikin ruwa naman su kawai nau'i ɗaya ne ba a yin kari a tsakanin su ba za a yi sauya ba a yi kari yace wa mata walla da milluhu mil jinsi da abin da ya haifafa daga nama na jinsi alwahid guda ɗaya min shahamin na kitse fa huwa kalahamihi shi ma kamar naman shi ne kamar yadda naman rago da na tumkiya da na akuya ba za a yi tafaduli ba to haka nan ba zaka ba da kitsan rago litir guda ba rihe wannan abubuwan da Allah tunda ba iska a dake ba zaka ba da kitsan rago litir guda ba a baka na akuya litir biyu masala ya zama tafadul yadda naman bai halitta ayi fifiko ba to haka nan shi ma kitsan da man bai halitta ayi ba yace wa albanu zalika sinfu wajibunuhu haka nan nono na wannan nau'in dukkan shi wajibunuhu da cikun shi wa samanuhu da kitsan su sinfun dukkan nau'i ɗaya ne da nonon saniya da na tumkiya na tumkiya masalan yahi zaki yahi dadi ba zaka dauke shi ka bada litir guda ba na tumkiya a baka na akuya guda biyu litir guda biyu bangaren nona haka nan bangaren cikunta baka dauki ciku na tumkiya ba guda daya ka bada a baka ciku guda biyu na saniya ko na abun nan ko na akuya ba dan saboda yahi shi dadi babu wannan in kana so he dai ka sai da naka ka sai wancan matukar ka aka yi wannan an yi riba daga an yi fifiko tsakanin nonon su ko kuma tsakanin cikin su ko tsakanin kitsan su to an yi riba yace wa man ta'a ba'aman duk wanda ya sai abinci fala yajuzu zubai'uhu bi halitta bai sai da shi qabla an yastawfihu kahin ya amso shi idza kana shira'u zalika ala wazrin idan sayan nashi ya kasance akan awo ne au kailin ko a bisa sikeli ne au adadin ko bisa adadi ne in ka sai wani abinci tiya guda ka sayi masara ka sayi hatsi ka sayi shinkafa tiya 20 ko buhu 10 matukar dai yana da awon shi sananne to wannan bai halitta ka sai da ma wani ba sai ya shigo hannunka abinci ba a cinikin shi ya zamana an yi kuma dukkan tashari'at na musulunci da kwai hikima a ciki idan ya zamana bangaren abinci an bada wannan dama bayyan hannunka tun bai shigo hannunka ka sai da shi ba to sai ya zamana yunwa take watsuwa wannan tsarin da musulunci ya kawo matukar za a bi shi za a yaki yunwa ne ya zamana a ce abinci shi cinikin shi dole kai da ka sayo shi sai ya shigo hannunka zaka yi zaka saida shi masalan wani yayi odan mota guda ta masara tana Kano yazo ya shiga saida tsaye saida ma wancan ya saida ma wancan alhali bata zo ba abinci menene makasudi a wajen shi ba irin na riga bane abinda ake bukata a gare shi shine a ci to bai zo ba duk an saye shi me yiwa wanda ya saya daga nan kin nan ya sayi rabin mota wancan ya sayi rabin mota ya gara ayin shi cewa daga can gurin a mishi wani waje da ita ko kuma daga can gurin a aje mishi to sai ya zamana dolanka sai ka kawo gurinka inda kake zaka saida shi wanda wannan babban iktisadi ne na hanyar harkar tattalin arziki na bangaren abinci a bashi kariyar ya kasance yana yawo cikin jama'a in aka yi wannan kuma sai ya zamana yunwa ta watsi wanda a cikin tsarin turawa da constitution babu ba kula da wannan in dai abinci ne dole sai ka amso shi yace bi khilafil juzafa da sabanin baga idan baga ne tili na abinci ba awu bane ba sikeli bane shi kuma babu lahi wannan kana iya saida shi koda bai shigo hannunka ba yace wa kazalika kullu da'am hakanan duk wani abinci au idamin ko wata miya au sharabin ko wani abin sha illa alma'u wahdahu sai ruwa shi kadai shi ruwa babu raba a cikin shi yace wa ma yakunu min al'adu yace wa zarari abin da ya kasance daga cikin magungunna da tsida iri allati la yutasaru min hazaitun wanda ba a abun nan shibka da shi wanda suke diyan shi da shi wanda ba a taso mai jikin su fala ya dakulu zalika fi ma yuhram min bai'i dami qabla qabdihi wannan dukkan su ba su shiga cikin bayanin cinikin saida abinci wanda bai halitta a kahin a amso shi ba wannan abin da ya kasance na magani abin da ya kasance na wani tsuru wanda ba a tatsan mai jikin shi shi wannan dan ka saye shi ka saida shi kahin ya shigo hannunka ba lahi bane shi wannan bai shiga cikin nau'in da aka hana au tafadul fi jinsil wahid min ko kuma takari cikin jinsi guda wala ba'sa bi bai'i ta'amil qardi qabla an yasawfihu babu lahi mutun ya saida abinci na bashi kahin ya amso shi wadan saboda wannan shi ma ba kudi ya bada ba bashi ne ya amshe shi wala ba'sa bi sharkatu wa tawliya ci malam babu lahi da yin tarayya da yin tawliya wal iqala da neman zobewa fi ta'ami cikin abinci almakilu wanda ake aunawa dukkan su wannan gabaki ɗaya babu lahi a cikin su kahin wa inna ma jazata tilkal mazkurat yace abin da yasa aka halitta wa'annan fi da'amil mu'arada qabla qadri shibha bil qadda saboda sun yi kama da bashi ne fil ma'rufi li khabar abi dawud daga hadith man ibta'a ta'aman fala bai'a wa tasfihu illa ma kana min sharkatin wa tawliyatin wa iqalatin zo bakiya shine bayan ka saye abin ka komo kaga cewa ka hwasa matukar ciniki ya zamana ya je daidai babu ka ba ka saya ya saya baka da dama ka ko muka ce ka ta da cinikin to amma ka gani cewa cinikin nan ka hasa ko abin nan ka hasa bukatar shi ka ko muka ce da Allah ya hakuri wannan abin da na saya in baka kudin ka ka bani abuna sai in ya ga dama wannan ita ake ce ma iqala shine zobabewa wa tawliya da ka jibintar da wani ya sayo maka ko kuma sharika ku hadu ku saya qabla qabdihi kahin amso shi yace kullu aqdi bai'in dukkan kullun wani ciniki au ijaratin ko kuma kullun wani kwadago au kira'in ko haya bi khadarin wanda ke bisa khadari au gararin ko da rudi fi samanin au masmunin cikin kudin ko abun kudin au ajalin ko kuma zuwa ga ajali fala yajuzu bi halitta ba duk wani abun da ya kasance kulli ne na ciniki ko na haya ko na kwadago ya kasance akwai hatsari ko kuma rudi a cikin kudin ko abun kudin wannan bai halitta ba duka wannan kokarin musulunci ne na kare yaudara na kare cin dukiyar wani ba tare da haki ba masalan zaka kulla ciniki da wani ko zaka ba ma wani aikin ijara mu dauki ijara masalan ita ce ka da farko ijara ce zaka bashi kwadago ga gidanan zaka gina mini zan biya ka mu yi ciniki biyan naka amma wasu raƙun mana ne suna cikin daji sun bace in ka kare su za a nemo su ne haƙin naka zaka tahi nema to wannan akwai rudi a cikin su wanda tana yiwa ya rasa su ba zancen ka mushi wannan haka nan ko haya ga haya nan ta shekara ka shiga gidana kaza zai kama amma kuma akwai rudi a cikin ga wani doki nan wanda ya kusa mutuwa shine zan baka a matsayin kudin da muka yi ittifaki wannan akwai hatsari a cikin kudin ko kuma shi abun kudin karan kanshi ya kasance kwadagon da zaka bashi akwai hatsari ko kuma shi hayar da zaka sa shi ya shiga cikin gida akwai wani hatsari ko kuma rudi dukkan wannan gabaki ɗaya haramun ne yace fala yajuzu wala yajuzu bai'ul garar bi halitta bacci niki na rudi kamar misalin wancan wala bai'u shay'in majhul ko saida wani abu wanda yake jahiltacce wala ila ajalin majhul ko kuma zuwa ga wani ajali wanda yake an jahilce shi dukkan wannan bai halitta ba bashi da ake zuwa masalan wajen wani mai shago ko wajen ka amshi kudi wajen wani kace sai na samu babu wannan a musulunci dole za a dau ajali cewa zuwa lokaci kaza kana tunanin zuwa wata kaza ko wata guda ko ma wata nawa ne ka fada amma kace baka sani ba sai zuwa sai ka samu babu wannan haramun ne a musulunci matukar ka amshi kayan mutun ka saya ko zai baka bashi na kudi dole a sa lokaci in lokacin yayi baka samu baka komo ka mishi bayani ya kara maka wani lokacin amma baka ce mishi ba sai na samu zuwa ga ajali majhul wanda kai baka san shi ba shi bai sani ba haramun me yasa saboda baka da wata hujja baka kai mai kayan baka da wani lokacin da zaka je ka mishi tsaye dole zaka yi takallu har ya samu kin samu daga nan gurin in shekara 20 yayi bai samu ba yana ce maka bai samu ba a bai samu ba yake wala yuzu fil biyu'i tadlisi bi halatta bayin tadlisi a cikin ciniki ka boye aibun hajarka salula ce ko wani dabba ce ko wani kaya ne zaka saida ma mutum ka boye aibun wannan kayan haramun ne walal gishi ko kuma algushi ka saida ma mutum wani abun kamar masalan kana saida wani abu ka doro na kirki na kirkin a sama na banza a ƙasa wannan shine algushi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je sayan wani abinci a kasuwa ya sa hannun shi yaga abinci a sama gwanin kyau sai ya sa hannun shi yana sa hannun shi sai ya nitsi can kasa ya dauko mara kyau sai annabi ya ce ma haza ya subuda miye ne ya kai wannan mai abinci yace eh na kirkin muke dora sama na banza he sa shi a kasa saboda kiran kasuwa sai annabi ya ce mishi man gassana fa laysa minna din mai mana algushu ba mu ba shi walal khadi'a yace walal khilaba ko kuma dadin halshi a cikin ciniki babu zaka sai da gidanka zaka sai da motanka zaka sai da salularka kai ta wasa abun kai ta fada shi dadi yadda dillalai suke yi ai ta yaba abun ta yadda subbar da za a bashi musamman ga wanda bai na ai ta bashi abubuwan da roman abun yadda bai da alaka da wannan abun wannan haramun ne yace walal khadi'a ko yaudara yaudara a cikin ciniki haramun ce walaki tumanul ubu ko boye aibu dukkan shi wannan haramun ne wala khaldu dani in bi jayyidin ko kuma chakoda na kirki da na banza da bino ne kana daga na kirki ga na banza ka chakoda su ko irin na yan kacare hatsi ne ga na kirki ga in suka samu buhu kamar guda 10 na manyan hatsi na kirki sai su kawo na shibra kamar guda 2 a chakoda su wannan haramun aka ci yace wala an yaktuma min amri silatihi ko kuma ya boye wani abu na hajashi ma in zakarahu abinda in ya ambata karihaful mubta'u mai sayan nan zai kishi duk wani abin da ka san in ka ambata ma mai sayan abin nan zai kishi baya so shi wato ka ambata mishi salula ce zaka saida mishi masalan gindin cajin ta bai yi ka san in ka gaya mishi zai rage kima abin ko kuma ya ce ya fasa wannan wajibi ne ka gaya mishi matukar baka gaya mishi ba ka ci haramun yace au kana zikiruhu abkhasa lahu fi saman ko kuma in ya ambaci abin zai rage mishi kudin abin zai rage kudin dole ka fada wa man bita'a abdan duk wanda ya sai bawa fa waje da bihi aiban ya samu da aibu gare shi falahu an ya bisa hu yana da damar ya rike shi wala shay alahu babu komi a gare shi yace lahu aw yarduhu ko kuma ya maido shi wa yaquza samana hu ya amshi kudin shi in ka sai bawa kuma sai bayan ka sai shi kaga da aibu tare da shi to in ya maka aibin ka ga zaka iya zama da shi a haka ka ci gaba da zama in kuma kaga zaka maido a baka kudin ka wannan kana da dama yace illa an yadkhulu indahu aibun mufsidun sai fa in a wajen ka ma ya samu wani aibu wanda zai bata shi yace falahu an yarji bi qimatil aibil qadimi yana da dama ya koma ya ce a bashi kima ta aibun da yake da dadde mina samani na kudin kenan ya kasance bawan da ka amsa bawan da ya saida maka yana da ido daya da ya saida maka wannan bawa da ido dai kana da dama ka maido mishi ka ce ka fasa ya baka kudin ka to baka maido kai ma haka kariya mishi wuya wanda ana ta zaman likita ana ga da wuya zai yi rai baka maido mishi ba aibin da ya kai ga abin hallaka zai yi kuma ka ce mishi tunda kai ya saida maka da aibu to amma kai ka mishi aibin da hallaka abin ma zai yi baka maido mishi a haka ba sai dai ka komo yace bi sama bi qimatil aibil qadim ka komo ka ce mishi ya baka kima wancan aibin da ya boye maka ka saida mini shi mai ido ɗaya ne maka gaya mana ba kenan he mun je an yi cinikin bawa mai ido ɗaya da mara ido ɗaya me yake ragewa a kimar sai ka maida mishi wannan kudin tunda shi a wajen shi ya samu wani aibin da bai maido maka shi a haka ba aw yarduhu ko kuma ya maido wannan bawa wa yurdu ma naqasa wal ardu indahu ya maido abin da ya naqasa wannan aibin wanda shi wannan ba ta gyara shi ba yace in radda abdan bi aibin idan ya maido bawa da aibu wa qadista gallahu kuma ya ci moriyar shi
falahu gallatahu to wannan moriyar da yace ta je a banza raban shi ce kawai in ya riga ya saida mishi bawa masalan da ido daya ba tare da ya sani ba an ce ya maido mishi ya bashi kudin shi to in ya maido ba ya ce ba kai kuma ai a satin nan ka aike shi dokar ruwa ka aike shi gona ka aike dike ka kawo kudin wahalan nan da ka sa shi a wannan duk wahalar da ya maka za ta yi a banza to shi ma ai ya bashi abinci ya bashi abin ruwa ya bashi abin nan lahiya in yayi rishin lahiya yace walba kuma shi ya jayo ma kanshi wannan abu walbai wa alal khiyar ja'izun ciniki akan zabi halaka ne idza daraba li zalika ajalan qariban in sun sanya wani ajali kutankwaci ila ma tuktabaru fihi tilka sil'a zuwa ga abin da za a jarraba wannan haja ku yi ciniki da mutun kace zuwa ga lokaci kaza in naga abin lahiya shilau ciniki ya dore in naga bai da lahiya an maido salula ce masala waje an jagwale ce ga ta zan saya amma zan tahire ta in yi sati ina aiki in naga lahiyar talaubar ta da matsalar komi in zo ciniki ya dore in kuma naga tana da wata matsala an maido ta kudin ka wannan ka bani kudi na kenan wannan ya halitta amma a sa ajali yace zuwa ga ajalin da ana jarraba wannan hajar in salula ce biya ce masalan nan da shekara 2 ko 3 wanda a lokacin ta tsuha ma ta kare aiki ba zancan yaga aibin ta kenan wannan gurin anan dole zai kasance a sa ajalin da ya dace da wannan hajar aw ma takunu fihi al-mashura ko abinda zai kasance akwai shawara yace masalan cinikin ne ya fada amma zan je in shawarci mutane na in sun amince da wannan cinikin ko yayu na ko dangi na in sun amince cinikin ya ci gaba in kuma ba su amince ba zan maido makan amshi kudi na wannan babu laifi yace wala yuzu naqd fil khiyari amma bai halitta ba a bada kudi hannu cikin cinikin zabi wannan cinikin da aka yi kace he kai shawara ko he ka jarrabta abun ba kudin zaka bashi hannu da hannu ba kudin ka hannunka sai in ka taso ka zo ne me yasa dan saboda kauce maka kai zamana kai ka zo abun bai maka ba kuma kudi ya kashe su kana zawwa kudin ya kashe su kuma rikici ne za a shiga yace wala uhwala fi uhdati salasu ko cikin uhda garanti ta kwana uku garanti da zaka ba ma mutun ta kwana uku ko ta salula ko ta wani abu ba za a bada kudin ba sai in an komo an ga abun yayi wala fil muwada'ati ko kuma cikin muwada'a ragewa abinda zai kasance ka rage mishi abun bi shartin da sharadi wan nafaqati fi zalika yace tiyatarwa cikin wannan wa zamana da lamun cewa abun alal ba'i ga wanda ya saida abun wannan salula ko in ya kasance doki ne ko wata saniya ce ko wani raƙumi ne ka saida mishi yace yayi garantin shi na wata guda to abincin shi shi zai bado abincin shi shi mai dukiyar shi zai bado abincin raƙumin kuma in ya halaka a cikin wannan fatara ko salula ce ta fada rijiya to wannan asara ta ga wanda ya saida wanda ya saida ba wanda take hannun shi ba me yasa saboda ai da amincewa shi kuma ya san da wannan sharadin cewa in ku abun wannan ya halaka kai ke da asara kai mai kaya ba shi ba wancan wanda yake dan kudin shi ai a hannun shi aka ci yace wa inna ma yutawada'u li istibra'il jariyati yace ana yin wada'a ne ragewa akan istibra'i na yarinya allati lil firash wadda take dan kwanciya aka saye ta fil aglabi cikin mafirin jayi aw allati ankara al ba'i'u aqarra al ba'i'u bi yadhiha ko kuma shi wanda yake mai sayan ya tabbatar da cewa ya kwanta ta wannan abin da zai kasance a ce masalan ana yin muwada'a a rage maka wani abu baiwa wadda ta kasance ta kwanciya ce ya saye ta dan kwanciya ba dan ya rika sa ta wani aiki ba ko dauko mishi ruwa ko yi mishi abinci dan ya rika kwanciya da ita ya saye ta a cikin mafirin jayin sha'aninta ko kuma shi mai ita ya tabbatar da cewa shi ya kwanta ta to wannan za a barta ne ta yi istibra'i sannan kuma da in yana neman wani ragi ya nema yace wala tajuzul bara'atu min alhamli bi halitta ba kubuta daga ciki illa hamlan zahir yace wa in kanat wa khasham koda ta kasance wanda bata san komai ba ce wanda ba a kwanta ta ba wala tajuzul bara'atu bi halitta ba kubuta min alhamli daga ciki illa hamlan zahiran sai ciki wanda yake zahiri wal bara'atu fi ar-raqiqi ja'iza kubuta a cikin bayu halak ce mimma lam ya'lamil ba'i'u wanda mai saidawa shi ma bai sani ba shi ma abin da aka kawo mishi na aibin yace ni ma ban san ba da wannan aibin ya kubuta da wannan aibin ya tabbatar da cewa shi ma bai san shi ba in bai san da shi kuma ba zancan ka ce mishi a tada ciniki yace wala yafarraqu bainal ummi waladaha ba arabawa tsakanin uwa da danta fil bai'i wajen saidawa hatta yusigira har sai yayi wa shiriya duk baiwar da za a saida in tana da da dole zaka saya haddan da kaki da kaso shi ma mai saida dole zai saida haddan da yaki da yaso har zuwa dan ya zama na yayi wushiriya yayi shekara 7 kenan in ya kai shekara 7 rada anan ana iya saida shi shi daban ita kuma baiwa a saida ta rawa matukar kasa da haka ne to dole sai a saye shi tare da uwar shi yace kullu bai'in fasidin duk wani ciniki batacce fa damanuhu min alba'i to daukan asara shi yana wuyan wanda ya saida duk wani ciniki batacce daukan asaran shi yana wuyan wanda ya saida ciniki ne wanda an bincika cinikin wannan batacce ne an yi ciniki masalan mu dauki misali ciniki na lokacin kiran sallar juma'a wannan ciniki ne na haramu wanda ko an yi shi warware shi ake wayufsahu in waqa ana warware shi idan ya abku to wannan cinikin na riga na saida maka salulata a cikin wannan lokacin da aka haramta saye da sayarwa na an yi kiran sallar juma'a cinikin wannan batacce ne ka je da salula kuma salula sai ta lalace ta baci to asara tana kaina da na saida maka ko kuma dabbar da ya zamana bai halitta a saida ta ba ko kuma kare ne masalan na saida maka kuma ya zamana cinikin nan batacce ne bai kulli ba to wannan karen in yaje ya halaka bai ya ce ba karama mishi shi zai dau asara dai shi mai saidawa duk wani bataccen ciniki in asara ta gitto ma hajak tana busa wuyan mai kaya yace min alba'i fa in qabadahu almubta'u idan shi mai saye ya amsa fa damanuhu min almubta'i min yawmi qabdihi to ramuwar shi tana busa kan wanda ya saya a ranar da ya amsa wancan ana magana idan mutunan bai amsa ba amma idan ya amsa shi mai sayan to asara tana busa kan shi da duk wani abin da zai gitto ma wannan abin na lalacewa shi zai gyara shi yace fa in hala suquhu idan kasuwar shi ta abin nan ta tashi au ta gayyara fi badanihi ko kuma ya abin nan jiki ya sauya a cikin jikin shi fa alaihi qimatuhu yawm qabdi to zai bada kima shi a ranar da ya amshe shi a ranar da ya amshe shi kenan kasuwa abin ta tashi masala ko ta fada ta sauya dai ko ya rage ko ya kara kudi ko kuma abin kima shi ya fadi ya baci yayi wani lalacewa kima shi ta rage to wannan mutunan za a ce mishi ya rama shi ya rama kimar kudin abin amma a ranar da ya amsa ba a yau ba a ranar da ya amshi abin masala misalan ala sabil misal salula ce na saida maka ita akan ciniki wanda yake batacce kuma na amshe ta na tahina rike da ita sai ta bayyana cewa cinikin nan batacce ne to kuma ina maido ta salulan nan ta samu wani bacin da kai ma baka amshe ta ba ta amfana wajenka to wannan sai dai a mata kudi a ranar da na amshe ta kamar nawa zata yi sai ka maido ka rama mishi kudin ta yace wala yarduhu ba zai maido ta ba in kana ma yi uzanu in ya kasance abinda ake aunawa ne da tiya au yukalu ko ake auna da sikeli fal yurdu misalahu ya maido kwatankwacin shi idan wani hatsi ne ko wata dawa ce ya kai ya aje an yi ruwan sama ya bata ta ba an ce ya maido mishi ita a haka ba a sai dai a ce samu mushi wani hatsin daban ko wata dawar daban wanda take irin tashi yace wala tafitu ruba hawalatul aswaq hawalatul aswaq jijjuyawar kasuwanci can baya mun ga inda yake cewa can yace fa in hala suquhu idan kasuwar shi ta jijjuya to shine nan hawalatul aswaq jam'in shin yace jijjuyawar kasuwa wala fitu riba'u batta kubuta la tufitu riba'u batta kubutar da gida batta kubutar da gida shi gida matukar kasuwa ta sauya ko ya rage ko ya kara bayyasawa a ce wannan gidan ya kubuta saboda bataccen ciniki dole dai tunda shi yana nan ba ci yake ba ba shawa ba kara shi ake ba ragewa ba yace wala juzu salafun yajurru manfa'atan bi halitta ba duk wani bashi da zai jayo amfani duk wani bashin da zai jayo amfani haramun ne in baka bashi amma da sharadin sai in zaka sayi wani abu na in baka bashi amma da sharadin sai in zaka rika bani aran abun in baka bashin wani abu duk wanda ya baka bashi haramun ne ka amshi wani abun amfani a wajen shi magabata sun kasance wanda suke bin bashi ko ino gidan shi ba su sha mun ba da labarin wani magabaci na Allah mishi rahama yana bin wani bashi ya taho ya kwankwasa sai dan ya huto kice mishi baban yana zuwa ga inuwa nan shiga mana ya huto ce a ban na shiga inuwa shi bana shiga inuwa shi bai zamana bashin shi ya jayo mun wani amfani saboda annabi ya ce duk wani bashi haramun ne ya jayo maka wani amfani ko mun kankanta shi wanda kake bi bashi ko ya sikara shayi yace bismillah gashi kakka amsa dan ya jayo maka wani amfani yace wala yuzu bai'un wasalafun bai halitta bace niki da bashi a gama su a guri daya a gama su a guri ɗaya da ciniki da bashi ne kuma a guri ɗaya masalan in ce zan sayi wannan abin naka jika biyar amma sai in ka bani bashin jika biyu a cikin ta kaga ciniki ne amma ka shardanta mishi wani bashi a ciki kowanne zaman kanshi yake ciniki daban bashi daban ku yi ciniki ka bashi kudin shi ta hiye sharda ka bi bayan shi ka ce bani bashin jika biyu ko bani bashin jika guda amma ka shardanta mishi wannan haramun ne yace wa kazalika ma qarana salaf hakanan duk abin da ke abuta da shi bashi min ijaratin na kwadago au kira'in ko kuma haya kace zan baka kwadagon kwantara wannan gidan ka gina mini shi a matsayinka na masan amma in na baka kudin ka na ijara miliyan guda muka yi sai in haka sai wacce akuye ta ciki ko ka sai wacce wancan motan nawa ko kuma ya kasance haya ce shi ma zan amshi gidan ka haya in baka kudin shekara amma he in ka bani bashin jika 50 a ciki duka wannan haramun ne da hadar na rika leka hukan mita tahiya a leka ne da kyau aje yace wa salafu jaizun bashi halak ne fi kulli shay'in cikin kowane abu illal jawari sai bayu hakanan idan bayu ne ya kasance ko ka bada hatsi bashi ko dawa bashi ko kudi ne bashi ko ma menene ana iya bada shi bashi ma abucin kima sai dai fa bayu baiwa mace baka ce ba ni bashin baiwaka Allah in na samu na maida maka shi wannan ba za a bada bashin ta ba wa kazalika turabul fidda hakanan kasa ta azurfa azurhawa da ta kasance ba a saka ta ba a kera ta ba tana a cikin kasar ta wannan ita ma bai abin nan bai halitta ba a bada bashin ta me yasa saboda ba a san kima ta ba a san yadda take ba sai an daidaita ta ake sanin meye kima ta ha a amshi bashin ta yace wala tajuzul wadi'atu bai halitta ba yin ragi a rage wani abu a sabke wani abu mina daina na bashi ala ta'jilihi akan a gaugauta shi ina bin ka jika 20 zuwa shekara zaka bani in ce to bukata ta kamo ni nan a wata 6 kawo da Allah jika 12 ka bar kawai jika 8 din kenan ka gaugauto mini bada kudin ni kuma in rage maka wani abu cikin bashin wannan haramun ne yace wala ta'khiru bihi ala ziyada fihi ko kuma akan ka ji a jinkirta kai kuma a kara maka in ce jika 20 kenan nace zuwa shekara guda shi mai abada ya ce yi mini jinkiri Allah zuwa shekara 2 in baka jika 25 wannan ya haramta saboda ita ce tsantsar ribar ta jahiliya da aka haramta yace wala ta'jilu ardin ala ziyada fihi ko kuma a jinkirta wata haja akan a kara ta a jinkirta wata haja akan a kara ta na sai hatsin ka masalan buhu 10 zuwa sati ka ce wallahi bai samu zawwa ba sai dai kai hakuri zuwa wata guda amma sai in baka buhu 12 kuma ciniki ne akai wannan haramun ne ruba ta shiga ciki idza kana min bai'in idan ya kasance a cikin abin nan ne a cikin saye da sayarwa ne ya hadarin yake to yana so sayawa ce zan miwa da zan mu shiga hutu so nake in samu gurin da ya kamata gurin kwana ne na kirki an shiga wani sabon zance yace wala ba asabi ta'jili zalika min qardin babilahi a gaugauta wannan na bashi in kana ta ziyada fi sifa idan qarin cikin sifa ne idan qarin ya kasance cikin sifa ne yace ya gaugauto maka ala sabil misal sifa ce kawai kun yi magana cewa daga nan ka sayi dabba shi a matsayin bashi ka bashi kudin asalami ake ce mishi ka bashi kudin amma akuye sai nan da sati 2 masalan zai kawo ta kuma ka ganta wata akuya ce baka amma kuma sai kuna cikin haka sai ya zama ka samu wata wadda take daidai da ita da shekarunta da kimanta da darajarta amma fara ce ka gaggoto mishi saboda yana son harak wannan babu lahi ba kudi aka karawa ba komai ba kawai siffa ce ta sauya ka gaggoto mishi ka sauya mishi siffa wannan babu lahi yace idza kanata ziyada fi siffa wa man radda fil qardi aksara adadan fi majlisil qada'i wanda ya maido bashi a cikin majalisin badawa sama da abin da aka bashi fa qadukhtilifu fi zalika malamai sun yi sabani cikin wannan izalime kun fihi shardin idan ba sharadi ba aka yi ciki wala wa'ayin kuma ba alqawli bane wala adatin kuma ba al'adan mutane ta gudana da haka ba fa ajazahu ashabu al-imamu ashab ya halitta hakan wa kariha ibn al-qasim ya karhanta shi kenan nan gur wa lam yujizhu bi halatta shi ba kenan anan gurin mun sani ai cewa masana na baka jika biyar bashi kai kawai a ganin damarka ba alƙawali ba ba al'ada ta gudana ba ba sharadi ba kattashi kan maido mini jika shidda babu laifi kai kawai jin dadin na baka bashi kan maido mini jika shidda ko goma ma masala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana limka in ya tashi biyan bashi shine ahsanul qada mafi kyakkyawan biya to wannan ya halitta ai to amma malamai sun yi sabani in a majalisin gurin ne da ka amsa a wannan zaman da muke na baka jika biyar bashi kuma kai ana zamna cikin majalisin nan ba tare da an gusa ba kuma wasu kudin ka suka shigo sai ka ce kai ga jika biyar inka kuma sai ka ƙara wata jika biya sama in a majalisin gurin ne sun yi sabani kan halaccin shi ashhab ya halitta al-imam ibn al-qasim shi ya karhanta bi halitta shi ba yace wa man alayhi dinarun aw darahimun min bai'in wanda ya kasance ana bin shi dinare ko kuma dirhami na ciniki aw qardin ko bashi mu'ajjalan wanda ajali aka sa an sa lokaci zuwa sati zuwa wata masala yace falahu an yu'ajjilahu qabla ajlihi ya halitta a gare shi yana da dama ya gaugauto shi kafin ajalin ya zo ya gaugauto ya bada kafin ajalin ya zo babu laifi wa kazalika lahu an yu'ajjil al-uruda hakanan yana da dama ya gaugauta haja da ake bin shi wa da'amu da abincin min qardin na bashi ya baka bashin hatsi zuwa wata guda sai ka samu a sati ba laifi kamar do mishi kamar da kudi ma hakanan babu laifi yace wal lamin bai'in ba na ciniki ba wala juzu bai'u thamarin aw habbun lam yabris yaw wannan sabon zance ne sabon karatu ne nan ana iya kwana akan shi nan zan mu takaita insha Allah ta'ala sai mun komo daga hutu sai an koma ran tare insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mu daukin sarki ya mana gafara inda an ga duka in yi alama nan yawa قال ريق حدر النبي ولا يجوز بيع ثمر يكون بيرد يوم